أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Litinin, ranar Ladi, domin ci gaba da karatunmu cikin littafin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tun daga kabbar al-harama har ya zuwa abin da ya shafi sallama kamar kana ganin, wato abin da ya shafi wannan sallar. Dan ba manta ba, a darasinmu na jiya mun tsaya cikin fasalin da malam ya kawo mana, al-qira'atu ba'da al-fatiha, wato karatu bayan wato fatiha, bayan karanta suratul fatiha kamar yadda bayani ya gabata. Abinda zai biyo baya shine mutum ya karanta wato wata sura ko kuma abinda ya sauka na abinda ya shafi alqur'ani, gwargwadon iyawar wato mutum. Mun gani matsala ta 55 da ta 56, idan ba mun saba matsala ta 56 ne muka dakata, haka ne matsala ta 55 malam yake cewa, wa yusunnu an yaqra'a ba'da al-fatihati suratan ukhra hatta fi salati al-janazati aw ba'da ayati fi rak'atayn al-ulayayn wa yatilu. Kina wannan matsala ta 55, malam yake cewa sunna ne mutun ya zamanto bayan ya karanta suratul fatiha ya karanta wata sura bayan ta, kamar yadda bayani ya gabata a jiya, ko kuma wasu daga cikin ayoyi. Malam yace hatta a sallar janaiza mutum zai karanta wannan, zaka iya ƙara wato wata sura bayan suratul fatiha, ko kuma ka ƙara wasu ayoyi bayan ka karanta wato suratul fatiha. Kina wannan bayani ya gabata a kan shi. Sai matsala ta 56 yake cewa, wa yatilu al-qira'ata ba'daha ahyanan wa yaqsiruha ahyanan li'ardi safarin aw su'alin aw mardin aw buqa'i sabiyin. Kuma haka ya halatta mutum wani lokaci ya zamanto liman ko wanda yake sallah shi kadai ya tsawaita karatu, wato bayan sallah, bayan ka karanta fatiha ka ja karatu da kyau, wani lokaci kuma a ka takaita, saboda mene? Saboda wani abu da zai iya kujirarwa, misali ko kana cikin bulaguro, ko kuma a cikin wanda kake jagoranta sallah, ko wanda bai yi jikin shi bare da lahiya. Da mun gani a jiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo masallaci ya kabarta sallah, yana niyyar ya ja sallah ma, da ya ji kukan yaro, sai yake tunanin cewa wannan yaron la'alla mahaifiyar shi tana nan, tana ciki tare da mu a sallah, bari yayi kafi ya kankantar da abin da ya shafi jan karatun shi, dan ya zamanto ya bar ma mahaifiyar yaron nan wato yaron ta. Idan ya zamanto masallaci aka zo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cewa, idan ya zamanto zaka jagoranci mutane ne limami, to ka san wato suwa zaka jagoranta, ka haffafa musu. Manzo Allah yake cewa, fa inna fihim saghir wa kabir wa zul haja aw kama qala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, a ciki akwai wanda yake bai da lahiya, akwai wanda yake da wasu bukatu, akwai wani wanda kuma wato yayi rauni gajiyayye ne, wannan duka yake zuba zuro. Kina ya zamanto kada ya zamanto ba kullum ba zai zamanto ana tsawaita, wani lokaci ana iya tsawaita, wani lokaci kuma ya zamanto an yi sallah a takaice, idan ya zamanto wani sababi idan ya samu haka. Na wannan duka bayani ya gabata wato a jiya. Na yau za mu tashi matsala ta gaba. Malam yake cewa, wa takhtalifu al-qira'atu bi ikhtilafis salawati, fal-qira'atu fi salatil fajri aqwalu minha fi sa'iris salawati, salawatil khams ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا malai yake cewa haka karatun da zaka yi yana samun sabani akan sabanin salloli tsawaita karatu da zaka yi ba daidai bane ba a kowace sallah a ce kowace ce zaka tsawaita a malai yake cewa karatu da zaka yi a cikin sallah asuba shi yafi tsaho akan dukkan sauran salloli sallah asuba ita aka yi yawan ja ita aka hiyayi yawan jama'a malamai suna cewa yana daga cikin hikima da sabubban da yasa abu na farko kaga mutun ya je ya kwanta ya huta duk wata gajiya da kake da kai yanzu ka tashi ne da kuraji inka da fawa idan wannan haka shine aka fi sani a zawwa sallah asuba ba sabanin irin ma wannan lokaci lokacin da ka zo asuba a gaji a gaji kake aka salati su magabata a yanda abin yake asali lokacin da ka huto sallah asuba a ni kake da kurai saboda kai barci ka huta to matsalar mu ne wajen mu kwanta wa yanda shari'a take so so ake bayan sallar isha kawai ka shiga ka kwanta ka shiga shi yasa malaman fiqhu suke karhanta wato abin da ya shafi hira ta bayan sallar isha a zo a zauna fada ayi ta hira babu wata abin da zai amfana kawai ayi sallar isha mutum ya shiga gidan shi shiga gidanka in gabraye ne kuma ka bar su malam Muhammad a waje kenan su yi ta zaman su duma dai wannan makuruhi ne ba da ban fito su gaci to kenan kaga kai barci ka huta yanzu da kazo sallah asuba kana da mini kana da kuraji to aka yi so kuma a sallah asuba a jata saboda ayi sallah ka zo da fawaka a jata a jata a jata sannan kuma wasu malamai suke cewa saboda kuma idan ya zama to sallah asuba raka'a guda biyu ce da mun zai to dan yin da za a yi su in baka ja su ba wani kafin ya zo da sallacin an gama sallah an fahimta to amma da zaka dan ja zaka gani mutane kenan kowa ya zo ya samu wato abin da ya shafi jami'i kowa ya zo ya samu jami'i to mun kuma sabanin yanzu zaka gani da yawa daga cikin masallatai mun sallah asuba ana yin ta a takaici akwai kuma sunna ta sallah asuba misali irin asuba wanda take ta ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta suratul sajada da suratul insan suratul sajada da suratul insan a duk sallah asuba ta ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan surori guda biyu raka'a farko ya karanta suratul sajada raka'a ta biyu ya karanta suratul insan da duka kuma surori ne wanda suke hakai toma dan adam irin wato farkon halittar shi da ina zai koma dan ka ringa tuntuntuni a irin wato wannan yanayi yanzu akwai masallatai a daidai ku wanda suna kokari limamai suna kokarin kwatanta irin wannan sunna ta maiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da kana amma masallatai ya wasu in ya san can sayar da insan ake karanta na juma'a to wannan juma'a sai ya sake masallaci wannan yana daga cikin raunin mu da ya zamanto muna da shi sosai bangaren abin da ya shafi ibada ya kamata ibadar da zaka yi ma ubangiji subhanahu wataala ka yi ta wato yanda ubangiji subhanahu wataala ya karantar ka kama Allah subhanahu wataala a wanda yake da kima wanda ubangiji subhanahu wataala zai karba kenan dai ala kulli hal sallah asuba ita ce ya zamanto ake janta ake jan karatunta fiye da sauran sallolin sannan malam sai ce masu mazhur sannan wanda take biyo bayan ta a tsaho ita ce sallah azhar kenan sallah asuba ita ce farko wajen ja mai biyo bayan ta ita ce sallah azhar ita kuma malamai suka ce yana daga cikin kamar an samu wani tazara mai tsaho tsakankanin ka da kai wata sallah kamar da akai sallah asuba ka gani bayan sallah asuba akwai lokaci mai yawa kafin kai mini kafin kai wata sallah sai azhar ta zo ita ma aka ake so idan an zo yin da ita ma a dan jata kenan wannan amma kuma jan da za a mata katta kai mi katta kai asuba an fahimta sannan malam sai yace summal asr wal isha sannan sallar la'asar da sallar isha su kuma ana yin su ne mutawassidi ana takaita su zaka yi sa takaita ana takaita su duk da wasu malamai suna ganin cewa sallar la'asar din ta yi takaituwa ana gama ta da ita da magariba a irin kamar tsawon an nisa matakaita ita sallar isha kuma sai a dan ja ta katta kai kuma azaba amma ta dan tara magariba da kuma abin da ya shafi la'asar an fahimta annabi suka ce la'asar saboda ita lokaci ne wanda dija mutane in wani wajen aiki ne ka tafi dija an gaji an wuni ana aiki a gajiya ake sai a yi da takaice haka ita ma magariba zaka gani an sako an gaji zaka gani mutane mafi yawa wato an gaji to wannan sai ka yi da ita ma a takaice isha kuma ana so ita ma a yi da mutawassita wato tsaka tsakiya amma kar ta kai tsafon mene tsafon azaba an fahimta kenan wannan su ne abubuwan da malam ya kawo mana kenan jan sallah da zaka yi a tsawaita sallah a cikin sallolin farilla kowace akwai gwalgwaran tsayawata asuba ita ta fi kowace tsawo kuma kaga duka raka'a na wacce ita ce raka'a biyu amma an yi so a ja ta sayi wa'annan sororin raka'o'i hudu wanda za a yi azhar la'asar magariba isha ya sayi tsawo mai bi mata baya sai ita ce mine ita ce azhar mai biyo mata baya wasu malamai suka ce isha da la'asar wasu suka ce a hakikate dukwan wato magariba ita ce wato ƙarshe ita ce ake so a yi ta a takaita saboda ita magariba lokacin ta ɗan kaɗan ne daga rana ta kwaɗe kawai lokacin magariba ya shiga kuma yana malamai sun yi saɓani yaushe lokacin magariba yake wuta wasu malamai suka ce kawai gwalgwadon yanda za a yi da yin sallan nan ana ida da lokaci yawo wasu malamai suka ce a daga jijiyan nan da yake ɓangaren yamma ya ɓace shikenan lokacin magariba wato ya wuce yana lokacin ta ƙwarai kaɗan ne yasa kuma ake so a takai kada kada ka zo ka ja sallan magariba a yi tsayi ka ja ta biya har lokacin nata ba ya yi ya huta kukuna ta yi rukuni da saba ka gani abu wanda bai yi ba Allah subhanahu wataala ya dace mu sai da fatan an fahimta sai malamin mas'ala ta 58 yace wal qira'atu fi salati al-layli afwal min zalika kullihi na'am yace kuma qira'a karatu da zaka yi a sallar dare qiyamul layl aqwal ita tafi tsawo da dukkan tsoron sallolin wannan da za a yi na farilla wannan Muhammad wannan inda cire shi ka sake mai da na kuma ya dakata lala mikro na ji in cire shi sake mai da shi
Na'am sallar dare ita tafi zawwa a tsawaita ta fiye da mine fiye da soran salloli sallar fiye da sallar dare idan muka ce sallar dare qiyamul layli salatul layl sallar da zaka tashi cikin dare kai nafilfiloli wanda kuma yana daga cikin ababen da al'umman musulmi sai wanda Allah subhanahu wataala ya ji kai zaka ga yana samu yanan ga tashi qiyamul layl wani shi da qiyamul layl daga ramadan sai ramadan wani a ramadan in ma daga bakin asham da ake yi bayan sallar isha'i in yayi ta kawai shikenan to ya kai dan uwa kai da wanda kake neman gafara Allah kai wanda kake neman aljanna kai wanda kake neman bukatunka a wajen ubangiji subhanahu wataala wallahi duk wasu addu'o'i da zaka dukufa ba a ce ba bai yi ba amma in ka kama dare lokacin da kowa yake kwana a wannan lokaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya cikin uku na ƙarshen dare ubangiji subhanahu wataala yake saukowa sararin samaniya sama ta farko ya ringa tambaya wa yake neman gafara a gafarta mishi wa yake neman arziki a azurta shi wa yake neman kaza a bashi wa yake neman kaza a bashi mu duka muna can muna tabarci kuma muna so muna da buƙatu burjik a aji to ka gani sai wanda Allah ya taimaka zaka ga mutun yana tashi cikin dare ka tashi cikin dare koda nafila ce raka'a biyu kai ka roki Allah ka koma kwari ka zamanto ka kwanta wannan za a sa ka cikin wanda suke zamantowa suna raye dare daidai da raka'a nafila raka'a biyu da zaka kasance ka tashi kai to in ka tashi kuma qiyamul layl so ake ita kuma ka ja karatu din yafi karatun da zaka yi a asuba da azhar da la'asar duka yafi su tsawo ba ka yi ta ba kawai gajera kuma shikenan ka zamna a so ake ka ja karatu ya gabata da muka bada labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana qiyamul laylin shi sai daga cikin sahabbai ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layl yace ai yau gara basa tahwa zan yi qiyamul layl da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude bakara yace yau an yi da bakaran nan da ke izini biyar ci ita kadai na san an yi rukui aka yi da bakara aka rihe manzo Allah ya dauko suratul nisa aka gama ya dauko Ali Imran yace sahabin yake cewa ni wallahi yadda na so in yi wani mummunan aiki in bar manzon Allah ya yi da sallar shi to kaga kallin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rak'a ɗaya yana karanta wajen izhi 10 wanda manzon Allah ya gafarta mishi zunuban shi wanda ya gabata da wanda in yayin ma wai Allah ya gafarta mishi amma ka duba kaga yanda yake tashi yana qiyamul layl tsayuwa cikin dare ya tsaya har wato abin da ya shayi diga digan shi sun ga kumburi suna ciwo to kai da kawa da tsayuwa ta masallaci ma da ake yi nan kana ganin ana jira kuma haka kake so a sa ka aljanna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi aljanna ta masu aiki ce kama dole sai da aiki dole sai da ibada dole sai an jajirce wannan aljanna ta Allah subhanahu wataala abu ne wanda yake da tsada dole ka tashi ka kama da ibadun nan kuma na filfiloli wannan wanda muke yi su ne za su ringa ciccike mana farin lolin nan namu farillan nan da kai zaka yi ta ne wani lokaci a tawe baka cika ba wani abu to ka zo ranar tashin alkiyama an duba an ga farillanka akwai tawaya akwai abin da bai cika ba sai a ce to a duba Allah zai ce a duba bawana a gani yana da nafilfiloli ko bai da to kai aka zo aka duba aka ga babu nafilfiloli nafila ta shigowa masallaci ma an shigo masallaci kai raka abi bakai da bayan salloli bakai qiyamul layl bakai daga ramadan sai ramadan ramadan in ma sai kana neman masallaci inda ake sabka alamtar kai ba to ka gani wannan kuma aka kake so ka je ka koma ga Allah subhanahu wataala ka ce kana so ai irin yanda aka sa sahabbai aljannal firdaus kace kai ma ita kake bukata to ka gani ai ya kamata ka zaman to kai aiki ka nuna aikin ka kai aiki wanda kai ma da wannan Allah ya ji kanka ya maka rahama ya sanya ka aljannatul firdaus Allah subhanahu wataala ya datar da ala kulli hal sallar dare ita ana janta ana tsawaita karatu a cikin ta ka tashi ne da kai sai ubangiji subhanahu wataala kai ta karatu in kai sujada ma ka jima kai ta roƙon Allah kai ta addu'o'i kuma lokaci ne wanda yake zababbe na ubangiji subhanahu wataala ya karba ma adda shine sai cikin uku na karshe na dare daga karhe nawa zuwa asuba kamar karhe 1 da rabi ko karhe 1 sadifan da canjin lokaci yanzu kaga wajen karhe 3 daren tunda yana shigowa karhe 3 tunda asuba ta ja kaga yana iya kaiwa wajen turwazar ko kuma da yazar taranta haka ka tashi ko da kai nafilfiloli ka ja karatu to shine mallan nan da ya ala kulli hal yake mana bayanin cewa ita sallar dare karatun da ake yi a ciki wato ana jan shi fiye da yanda ake ja wato a sauran salloli na farilla masala ta 59 mallan yace was sunnatu italatul qira'ati fi rak'ati al-ula akthar min ath-thaniya yace kuma abinda yake sunna a cikin sallah in karatun da zakai raka'a farko ta zamanto ta fi tsaho fiye da raka'a ta biyu an fahimta wato kamar yanda mallan ya gayi ma wannan siffar sallar daki ita ce ake gayi ma ka gani tunda muka zo ana tsaye yanzu ka zo kai kabbara kai karatun fatiha sai zaman to karatun yace ma bayan sura zaka yi karatu ya gayi ma ga sallolin da ake tsawaita karatu to kuma a cikin sallolin ma raka'o'in da zaka yi misali sallah ce mai raka'a hudu to raka'a farko karatun da zaka yi yafi tsaho fiye da raka'a ta biyu misali a raka'a farko da nazo sai na karanta aya 20 an fahimta bayan suratul fatiha na karanta aya 20 to raka'a ta biyu idan nazo abinda zan yi sai in karanta raka'a 15 ko kuma in karanta raka'a 10 rabin wannan an fahimta ta uku da ta hudu idan nazo su ma sai in kankanta su kar su kai wannan kamar sallah idan kana yi kamar sabka ne kake an fahimta ka fara da yawa sai ka gangaro haka kare sannan kuma malamai anan suna ƙara bai ƙarin fa'ida anan bancin na karatu hatta na wajen ruku'i da wajen sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gwalgwadan yanda yayi tsayuwa gwalgwadan tsayuwar yana kirda da yanda zai yi ruku'in da haka ruku'in yanda yayi yana kirda da yanda zai yi sujada an fahimta kowanne yana yin shi kamar kusan daidai wajeda misali yanzu nayi tsayuwa a karatu sai na karanta aya 10 to in yazo yayi ruku'i zai yi gwalgwadan kamar aya 10 nan ne a ruku'i jiranta haka in yayi sujada sabanin mu zaka gani an zo an yi abin ruku'in naka wani lokaci yayi tsaho wani lokaci suya da tayi tsaho wani lokaci wannan in yayi tsaho to karantar wa manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin su dide wa dida haka aka rawaito irin sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan karatu shi da zakai na Fatiha ka karanta Fatiha bayan ta a raka'a farko kenan in ka jata ta biyu katta kai ta farkon girma haka ta uku da ta hudu ita ma shi yasa nan malam sai yace wa ayyaja alal qira'ati fil ukhrayn aqsar min al ulayn qadra an nisfi kaga ni sai yace maka ya zamanto mutun ya sanya karatun da zai yi a rakau ibi na karshe su zamanto sun fi kadan fiye da wato rakau ibi na farko ko ka zo kai gwalgwadan rabin su sali ka zo kai raka'a 10 kai raka'a 20 a raka'a farko raka'a ta biyu sai ka yi 15 ta uku sai ka yi 10 da ita da ta hudu ko kuma ta uku da ta hudu ta uku ka yi 10 ta hudu ka yi 5 idan ka sabko wato jeran su ko kuma a ta farko nayi 30 ta biyu in yi 15 wannan kuma sai in yi raka'a 7 a raka'a ta uku da kuma ta hudu idan kada ya zamanto tsayuwar da zakai a raka'a farko irin ta zakai a raka'a ta biyu kuma ka zo kai maimaita ta a raka'a ta uku ka maimaita ta a raka'a ta hudu wannan ba hishi bane ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan an fahimta kinan nan shine malam ya kawo mana karshen wannan fasli na karatu bayan mine bayan suratul fatiha Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai malam yace qira'atul fatihati fi raka'a karanta fatiha a cikin raka'a mas'ala ta 61 malam yace wa tajibu qira'atul fatiha fi kulli raka'atin wajibi ne ya wajaba ya zamanto mutun ya karanta fatiha a kowace raka'a kamar yadda bayani ya gabata ajiye cewa kowace raka'a idan zakai sallah sai ka karanta fatiha mun sani ba ko ana tuni mu yi tambaya karanta fatiha menene a cikin sallah farilla ne to idan ka zo karanta fatiha mun yi bayanin cewa akwai lokacin da liman yana karantawa kana ji akwai lokacin da sallah ce wanda ake ba bayyana karatu to idan ba bayyana karatu kai mamu yaya kake da karatun fatiha zaka yi karatun fatiha na'am to idan ana bayyanawa sai ka saurara in baka ji wa ana bayyanawa sai ka karanta zaka karanta a bayyane ko a asirce an fahimta kai ne kenan wannan kai ne liman yana karatu sallar isha'i sali nan gashi nan babu lasfika sai zamanto sahu ya kai haccan waje kai kuma baka jin karatun shi to a lokacin kai he kai mine sai ka karanta fatiha ka in ka kara bayan fatihan ma fa biha wa ni'ma in ka tsaya a fatihan ma yayi kenan wannan shine malam yace mana wajibi ne karanta fatiha a kowace raka'a sai ka karanta fatiha shi yasa karin fa'ida malamai suke cewa babu wata addu'a wadda mutum take da muhimmanci a rayuwar shi fiye da addu'a ta neman shiriya wadda wannan addu'a ta neman shiriya ita ce kullum mutum sai ya maimaita ta su 17 kake roƙon Allah a kullum cikin tsawon bantakatarar kake roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai hanya madaidaiciya a cikin wata sura suratul fatiha da kake cewa ihdina siratal mustaqim kaga ashe duk lokacin da ka karanta fatiha a sallah kana neman Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai hanya madaidaiciya malamai suka ce babban taufiki shine ka samu Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai shiriya tana wajen Allah subhanahu wataala idan kaga ka shiryu ka zo kana sallah kana neman yaya karantarwa annabi take ka aikata yaya musulunci yake in yi addini da shi yaya kaza wallahi ka rugodewa Allah kuma wanda ka gani bai kan wannan ka mishi addu'a iyakarka da shi yi mishi addu'a cewa Allah ya shirye shi ya dawo kan hanyar daidai kai kaga ba wayanka bane ba dabarar ka bace ba ilimin ka bane ba taufiki ne gamdakatar ne Allah subhanahu wataala ya maka ya shiryar da kai Allah ya maka kai ka zaba ka zama kanka musulmi ka gani ai da taufiki Allah ya halicce ka kasa ta musulmai ga addini nan ka gani addinin musulunci ka tashi a shi kuma kaga shine addini ka ci gaba ka kama da kyau ka ci gaba da yi yanzu wanda Allah ya ga dama ba yi halice ka ba a can America a ce kai ne Donald Trump to ka gani wannan ai Allah ya ga dama sai yayi hakan to kaga Allah sai ya halice ka musulmi a wannan ƙasa mai albarka Allah subhanahu wataala kuma ya dora ka kake neman sanin addinin ka na musulunci to kullun ka godewa Allah akan wannan ni'ima kadai da ya maka wallahi wannan babban ni'ima ce ubangiji subhanahu wataala ya yi mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dawwamar da mu akan addinin musulunci sai ma sa'ara ta 62 mallan yake cewa wa yasnu ziyadata 'alaiha fi rak'atainil akhiratain aidan ahyana bancin karanta suratul fatiha wajibi ne akan kowace raka'a sai mallan yace ya sunna ne ya zamanto ka ƙara wata sura a raka'o'i na ƙarshe biyu na ƙarshe misali sallar azhar lokacin da zaka yi sallah raka'a farko zaka karanta mi da mi fatiha da mi da wata sura ko abin da ya sawwaka na qur'ani raka'a ta biyuwa shi ma haka nan fatiha da wata sura raka'a ta ukuwa fatiha raka'a ta hudu fatiha to sai mallan yace ma shi ma yana sunna ne kana iya a raka'o'in wannan biyu na ƙarshe kana iya ka ƙara wato wata sura in kana so wato ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana ƙarawa kina kai ma wani lokaci dan ka ƙara a raka'a ta uku misali wancin da ka karanta fatiha ka ƙara wani karatu bayan ta wannan ba laifi bane haka raka'a ta hudu wancin da ka karanta fatiha ka ƙara wani karatu a bayan ta wannan shi ma ba laifi bane sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan an fahimta sai mallan yace mas'ala ta 63 mallan yace wala tajuzu italati al-imami liqira'atin bi aksar mimma jaa fi sunnah yace bai halatta wato liman ya zamanto ya tsawaita karatu fiye da abin da yazo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali yanzu a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce sallar la'asar ko kuma sallar magariba ana yin ta a takaice mafi yawa galiban mafi yawa duk da an samu dai ko wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan tsawaita to kai kada a same ka kai liman kullun sallar magariba in ka zo he ka tsawaita ma mutane kaja karatu diya kenan kaga wannan ka saba ma mi ka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine mallan yake cewa bai halatta da liman ya zamanto yana tsawaita karatu sai yanda zai ringa huce abin da yazo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yashqu bi zalika ala man qad yakunu wara'ahu min rajulin kabirin fi sinni yace saboda wannan zai yi ma wanda yake bayan shi tsanani misali in akwai wanda yake lattijo shekaru sun ja ka gani ka zo ka ja kullun ka zo kana ja da yawa to zai zamanto ka sa mishi tsanani shi kuma addinin musulunci addini ne wanda bai zo ba ka cutar da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa kuma addinin musulunci bai zo ba dan ya kuntata ma mutane a cikin sha'aninsu kullun addinin musulunci abu ne wanda yake mai sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa wannan addini yana da sauki bai ya tsananta akan wani sai wanda ya tsananta ma kanshi in kaga addini ya tsananta akan ka to kai ne ka tsananta ma akan ka ka huce gona da iri kuma ba an ce ba addini mai sauki bane ka dauke shi me ake cewa ala lejer ko ka dauke shi aka sako a ba sako ba ake nihi ba kana a ai karantar wai yanda take yanda manzo Allah ya karantar to wannan abin da zaka dauke shi ka rike ba abu ne ba mai tsanani abu ne wanda mai sauki ne in kuma ka nema ka tsananta ma akan ka to wannan abun kuma sai ya rinjaye ka duk lokacin da ka nema a cikin addini ga abin da addini yace ayi daidai kaza kai kace a ka iya huce kaza to wannan abun sai an kai lokacin da ka gani ka gaza yin wannan abun ka dawo kace bari ka dauki yanda addini yace ayi wannan shine sunna ta abin da ya shahi addinin musulunci mallan yace au maridin ko kuma wani marar lafiya ka zo ba kai ta jan sallah la'alla a ciki akwai wani wanda bai da lafiya kokartawa ne yayi ya zo masallaci dan ya samu ladan jami'i dan ya samu sallah cikin jami'i ya zo masallaci tsayuwan ma bai iya yi da kyau ni kuma nazo ina ta ja kaga wannan bai dace ba yace awimra'atin laha radi'un ko kuma wata mata wadda ta zo da danta masallaci misali la'alla din nata yana nan ayya shi yunwa la'alla yayi kuka hankalinta zai dawo wajen shi wanda kuma wannan yake nuna mana mata suna zawwa masallaci amma sadefan masallacin da kuma an kebance musu waje kuma mutum idan matan shi ta tambaye shi zuwa masallaci kada ya hana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah su taho masallaciya na Ubangiji subhanahu wataala sai dai kuma ya zamanto in zata taho in ya zamanto akwai amintuwa misali yanzu kaga nan masallacin mu yanda yake cika mace ba ta zo ta ce sallah za ta yi a cikin masallaci in ta zo dai ta koma can daga can ta yi sallar ta anan kuma akwai wani tambihi wanda ban sani ba anan ko kuma mutane suna yin shi surtu mata zaka gani mata wani lokaci daga gidansu suna bin masallaci sallah ana samuwa nan daga gidansu suna bin masallaci sallah to wannan malamai suka ce bai dace ba masallaci in ba zawwa ba kai masallaci to wannan baka bin masallaci sallah in sahu da sahu ne ake bin wato limami sallah kina cikin gida a gidanki kike kuma sallarki a gidanki ma tahi lada ki zo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ta zo ta yi sallah a gidanta shi yafi lada ta zo masallaci a lokacin ma masallacin shi yake ne mun ga irin falalan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da lada limki ba limki to mace ta yi sallata a gida yahi lada a gidan ma ta yi a cikin kuriya can cikin daki yahi lada ta yi shi a baranda a cikin kuriyar ma malai suka ce ta kebance wani lungu inda take yin sallah anan ya fi lada ta zamanto a cikin kuriya a falfajiya ne haka tsayi wato abin da ya shafi sallah ala kulli hal sallah in za ta yi a gida ta yi ita kadai sai dai in jami'i za su yi tsakankanin su da mata ko kuma wato wani zai ja su in kuma ta zo ta bi masallaci dole sai ta huto ta zo masallaci in ta zo masallaci an kebance inda ke da kai mata za su zauna su yi sallah kenan sai ta yi sallata wato anan malam yace auzil haja ko kuma wani wanda yake ma abocin bukata kenan dukkan wannan yana karantar da mu cewa fa liman duk lokacin da na samu kaina an sanya ni nine nake jan mutane sallah to in ringa lura da bukatun mutanen in ringa lura da su waye nake jan su sallah daga ciki akwai wanda yake latiju daga ciki akwai wanda bai da lahiya daga ciki akwai wanda yake da tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa yake cewa sai yayi nihi ya zo ya ja sallah da yawa dalilin ya ji kukan wani yaro sai ya zamanto ya takaita wannan sallah yayi ta a sawwake dan ya zamanto ya sawwake ma wato wannan yaron mahaifiyar shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai malam wannan shine karshen wannan babe kenan ko wannan fasali fasali na gaba malam yace al-jahr wal israr bil qira'ati wato bayyana wa da asirta wato abin da ya shafi karatu salloli kamar yadda muka sani akwai sallar da ake bayyana karatu akwai sallar da ake asirta karatu daga cikin wanda ake bayyanawa masala ta 64 malam yace wayajharu bil qira'ati mutun ya bayyana karatu fi salati subhi a sallar asuba sallar asuba idan zakayita ne karatunta a bayyane yace wal juma'ati haka sallar juma'a sallar juma'a in za a yi ta ana yin ta karatunta a bayyane wal idaini da sallar idi guda biyu idin layya da idin azumi in za a yi su ne ana bayyana abin da ya shafi karatun su wal istisqa'i da sallar ne roƙon ruwa an gaggamu an yi hori misali ruwa ya ki sabka sunna ta karantar aje a huta bayan gari a yi sallah a roki Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ruwa to wannan sallar ita ma in za a yi ana bayyana karatunta yace wal kusuf da kuma sallah ta kisfewar rana ko kisfewar wata lokacin da aka yi samu eclipse solar to shi ma ana hutawa a yi sallah to wannan sallar ita ma ana bayyana karatunta yace wal ulayaini min salatil maghrib wal isha'i da rak'o'i guda biyu na sallar magriba da sallar isha'i suma ana mine ana bayyana karatunsu kina wannan salloli wanda ake bayyana karatunsu sannan kuma ita sallah wanda ake bayyana karatunta lokacin da zaka kawo ta aka ce zaka bayyana to lokacin da zaka yi ramuwar ta ma a yanda take batta canzawa haka zaka rama ta an fahimta kai ne misali baka yi sallah asuba ba barci ya dauke ka sai da gari ya waye can da rana ƙarfe 10 ka tashi in ka tashi zaka yi sallar asuba a lokacin zaka bayyana karatun yanda take kai ne baka yi ba sallar azhar ka manta wani abu ya shagaltar da kai ka manta sai can bayan sallar asuba ka zo ka zamna ka kwanta kana lissahin yau ayyukan lada da mi da mi da mi nai ka san yana da kyau mutum in ka je kwanci ka ringa tunanawa wai yau ni aikin lada mi da mi nai da yawa daga cikin mu daga mun hudda sallolin farilla in ka dawo baya sai ka gani hokaki akwai matsala wallahi wannan lissahin zai sa ka ringa kokari ka ringa kara da nafilfiloli ka ringa neman inda ayyukan alkhairi suke ka ringa zuwa kana saboda da yawa wannan yanzu a musuluncin namu gimshikin mu shine sallah ita ce to yanzu da yawa zaka zo yanzu da zaka zo yau da dare ka zo ka kwanta zaka kwanta kai tunanin yau wai daga safiya zawa yanzu dare zan kwanta aikin lada mi ne ka hudda sallolin farilla ka hudda sigehi aikin lada mi ne wanda nake neman aljanna da shi Malam Muhammad koi daga yanzu ba za a lissa zuwa sallar asuba to ka gani abu ne wanda wallahi ya ɗan uwa sai mun dage akwai abu wanda yake da sauki wallahi shine zikiri da ambaton Allah kalmomi biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizani habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalmomi guda biyu da zaka ringa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan su biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kalmomi ne guda biyu masu sauki a halishi kaga yanzu kana tahiya kana iya kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai dai kana can kana cikin ce na restaurant etidian kana sai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana wani aikin ka kana yi kana cikin biranka kana yi ba tare da ka sha wahala wajen yi ba manzo Allah ya ce masu yauni ne a saman mizani masu yauni ne a saman mizani kuma wanda Allah subhanahu wataala yake kaunarsu Allah yake kaunar wannan kalmomi sune kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim irin istighfari ka rike su wannan istighfari sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban shi suka kuka suka ce ya rasulullah masu kudi wa sun tahi da lada saboda kai ma yanzu kana iya cewa baka da kudi ba yanda zaka kai sadaka suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu kudin nan suna yin sallah kamar yanda muke sallah suna azumi kamar yanda muke azumi amma suna yin sadaka da sauran dukiyar su mu kuma bamu da dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ba Allah subhanahu wataala ya sanya muku wani abu wanda zaku ringa yin sadaka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bi kulli tasbihatin sadaka kace subhanallahi ana rubuta maka ladan kai sadaka walhamdulillahi ana rubuta maka ladan kai sallah sakai kai sadaka wallahu akbar ana rubuta maka ladan kai sadaka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yin ababi diyawa wanda idan ka amru bil ma'rufi nahyi anil munkar kalma magana da zaka ga yima dan uwanka da dada wanda zai ji farin ciki da wannan ladan sadaka ake rubuta maka to kaga abubuwa ne wanda diyawa na neman lada ba dole ba sai kana da dukiya to kaga ni in ka huda wannan nafil salloli in kana yin irin wannan to fa biha wa ni'ima amma in baka yi kaga akwai matsala to wannan sallolin farilla kenan su wanda ake bayyanawa ko da rama su zakkai misali zakkara masa a wani lokaci to a yanda suke haka zakka yi su haka su ma wanda ake asirtawa sai malam yace wayusirru biha fi salati zuhri wal asr mutun zai asirta karatun shi a sallar azhar da sallar la'asar wa fi salisati min salatil maghrib da raka'a ta uku wato ta sallar magriba wal ukhrayni min salatil isha'i da raka'a biyu na karshen sallar isha su wannan su ne ake asirta karatu to ita nafila fa nafila ana bayyana karatu ko asirtawa ha duka biyu eh nafila ita duka biyu kana iya ka bayyana kana iya ka asirta duk yanda kai wato tayi Allah subhanahu wataala ya datar da mu da fatan an fahimta sai malam yace mas'ala ta 65 yace wa yajuzu lil imami an yusmi'uhum al-ayata ahyanan fi salati sirriya yace ya halatta ga limami liman ya zamanto a sallah wanda ake yin sallah karatunta a asirce misali wata sallah da wata sallah sallar azhar da sallar la'asar da kuma rakawai guda rak'a guda ta magriba da rakawai biyu na isha ce ya halatta wani lokaci ka ringa jiyarwa ma mu karatun da ake ban sani ba ko an fahimta misali yanzu za a yi sallar azhar ka ai karatu a asir taki to ya halatta wasu ayoyi misali ka jiyar ma musu dan su ji kuma wannan yana daga cikin hikimar ta yanda wani yana iya zawa ya fara sallah amma bai san ba a azhar da asar karatu ne yake an fahimta bai san ba yana iya dauka ko kuma daga an yi fatiha shikenan to amma lokacin da liman misali yayi kabbara yana karatu yana yi a hankali cikin a asirce can da yazo misali ghayril maghdubi he dago ghayril maghdubi alaihim sallin amin haka ko kuma ya dauko wata sura baya yana karatunta sai zamanto ya daga wasu ayoyi wato hammamu sun ji wannan duka ya halatta an fahimta ka buzu a wannan tsakanin ku ne ya ce ka buzu ya ce subhanallahi kina a ce an bayyana karatu a lokacin da ake sallah wanda take ake asir ta karatu to anan shine dai bayani yace kenan ya zamanto mutum ba lahi liman yana iya jiyarwa mamu wato abin da ya shahi wasu daga cikin ayoyi lokacin da yake sallah wato wanda ake asir ta karatu sai mas'ala ta 66 yace wa ammal witri wa salatul layli fayusirru fiha taratan wa yajharu taratan wa yatawassatu fi rafi'i sauti yace amma abin da ya shafi sallar witri da sallar dare kai ne zaka yi sallar kai zaka yi shafa'i da witri misali ko kuma zaka yi qiyamul layli to wani lokaci kana iya kai ta a asirce kamar yanda muka yi maganar nafila yanzu wani lokaci kuma kana iya kai ta a bayyane wani lokaci kuma kana iya kai ta tsake tsaki sai ka duba wanda inda kake ciki misali in a gida ne kake kana cikin gida da a ɗakin ku da wasu jama'a ba kai kaɗai bane ba kenan kaga da zaka yi karatu sai ka yi shi in ma ka yi a asirce wani yana iya cewa in asirce zai yi kamar zai gaji ko kuma ba zai samu ba kuraj to sai ka yi shi tsake tsaka tsakiya ta yanda kai ba ka tada ba wannan wanda yake barci kuma bai zamanto ba kuma ka bayyana wato karatunka da kare wanda kuma sallar dare yana daga cikin abin da ake so mutum in zai ya ringa ɓoyewa saboda ibada ce wadda kake yi kake nema a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sahabbai za su tashi cikin dare su yi qiyamul layli matarsu ma bata san ba sun tashi irin yanda suke ɓoye ibadunsu haka ake so mutum ya zamanto duk lokacin da zaka yi aiki na alkhairi matukar ba bukata ba ta bada damar cewa ana so ka bayyana a yi kokari ya zamanto ka yi shi a ɓoye ta neman yanda ka keɓance wannan aikin Allah ne kake ma shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gani sannan kuma zuciyarka yake gani wannan ɓoyewar da kai baka so wani ya gani saboda kan wani abu ya ɗarsu a cikin zuciyarka ba irin na wasu ba daga ciki ka zo ka yi qiyamul layli ka dawo fada an zamana da sai ka ringa hamma ana wani lahiya tunda suka yi hamma kake ce a kasa ai yanzu yanda ake labisannin nan dole eh ana tashi da dare to kaga ai ka bata aikinka ka bata aikinka ka zo ka yi ibada ka kai kadai ba wanda ya sani sai Allah ka wa Allah kuma da sai ka zo kana bayyanawa shi kuma Allah subhanahu wataala yana cewa shi ya wadatu da a gama tarayyar shi a wani aiki da wani dukkan mutumin da ya gama Ubangiji subhanahu wataala a wajen aiki da wani Allah zai ce na bar shi da shi da wannan wanda ya ma wannan ya hada ni Allah na wadatu yake cewa shi ya wadatu je wancan wanda ka nuna ma yaje ya baka lada kaga aiko ba ya iya baka ba to shi yasa in kai ka tashi irin ibadu kai matukar koyewa la sai ma irin sallar dare kai ta da ikhlasi kai ta dan Allah kai matukar me da lamarinka ga Allah subhanahu wataala kake yiwa kadai shi kake nema ya baka sakayya a gobara na tashin alkiyama idan babu laihi mutum yayi ya dan daga sautin shi ko kuma ya dan tsakaita shi ko kuma ya yi shi a asirce sadefan da lokacin da wato yake yin sallar da sauran lokaci na 5 minutes tayyib labas ina muna iya daukan wannan fasali sai malam yace ina da fata an fahimci wannan masala Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai malamin yace tartilul qira'ati wato rattala wato karatu ya zamanto warattilul qur'ana tartila karanta alqur'ani da ake so mutun yayi ka karanta shi ka rera shi shi qur'ani so ake mutun yazo ya rera shi shine malamin yace was sunna yace a mas'ala ta 67 yace was sunnatu an yurattila alqur'ana tartilan la hadha wala ajala bal qira'atan mufassaratan harafan harafan yace abin da yake sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutun ya rera alqur'ani rerawa kada ya zamanto ka zo ka ringa yin sallah da Hausa ka sa akwai wanda in yazo karatun da Hausa yake an sani ba ko kun gane da Hausa kamar gwaro-gwaro yake yin karatun a shi qur'ani so ake karera shi ka huddo dadin shi saboda qur'ani dadi gare shi wallahi wanda yazo yana rera alqur'ani zakaringa yanda zakaringa jin dadi karinga jin to kaji sidi yace san yi ne ma zakaringa ji bakka so ma ya kare bakka so ma ya kare to amma da mini da rerawa sai inda zai tasirantu da kai amma wanda zai zo ya ringa karanta qur'ani haka kai kanka kuma sallah ya ɗan uwa lokacin da limami yake rera karatu hatta nutsuwarka ka yi ƙara samun nutsuwa a cikin sallah ka yi halartawa ka ringa fahimtar meye wai wannan ake faɗi a cikin wannan alqur'ani shi yasa yake da kyau mutum ya san koda tarjuma ce ta alqur'ani kaɗan ayoyi ka ringa bibiya gashi nan Allah ya wasa da yawa yanzu da kowane irin yare ka iya samun fasara alqur'ani inda yaren turanci ne inda yaren Hausa ne inda yaren zabarmanci ne inda yaren ga malamai ko ina suna fasarta mana alqur'ani yanda zaka ringa tadabburin nan da zaka ringa ma alqur'ani shi zai kara maka wato samun nutsuwa shi zai kara maka tsoron Allah subhanahu wataala a cikin sallarka da so ake mutun ya ringa karanta shi malamin yace la hadha wala ajala kada a same ka ka ringa yi da gaggawa kawai ka tai kuma kada a same ka kai lantar diyawa ya zamanto kuma kana ciccire abubuwa a ciccire ma'ana saboda qur'ani wajen karanta shi ma akwai inda in ka tsaya fa ka bata ma'ani wajen sabkewa kai hatta wajen akwai malaman qira'at bangaren masu karatun alqur'ani hatta wajen irin siga ta ada siga ta yanda zaka karanta alqur'anin akwai inda aka karanta akwai inda qur'ani in yazo a zaka karanta nan da wani context in tambaya ne ake karantawa to kai ka zo yanzu misali in zan ma tambaya ai ka san daga nama tambaya da Hausa ka san tambaya ce nama to in nazo nama tambaya da Hausa kuma ba da sigar tambaya ba zaka ji da mini gata nan dai ta zo wani abu barwatsai haka sai ka ce mu wai tambaya ce kake ko mi kake to qur'ani haka yake ko inan shi zaka ga akwai inda ake karanta shi shi sa dole mutum ya ƙara kokari wajen neman karatun alqur'ani da neman sanin wato yanda zai ringa rera shi wallahi alqur'ani daki gare shi wata rana ɗaya daga cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin shi can ya tsaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce ya rasulullah ai ban san ba kana nan da na san kana ji na da na rera ma shi yanda zaka ji dadin shi sosai yanda zaka ji dadin alqur'ani ko ɗaya daga cikin magabata shi ma yana karanta alqur'ani kawai sai ya ji dokin shi yana hamimiya mala'iku ne suka sauko suke sauraron alqur'anin mala'iku suka sauko suna sauraron to doki da ke da dabbobi ka san suna ga abin da bin magani sai daga yaji yana ci gaba da karatu sai ya ga dokin shi ya tashi yana wannan haka sai wannan ko dai mutanen ne suka zo mutanen namu ba wa'ancan ba shi ko mai san mana alkhairin ne suka zo sai ya dina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ka ci gaba da su zanin za su zauna su yi ta saurara to karatun alqur'ani lasiya ma a sallah ya ƴan uwa ana so mutum ya yi shi ya rera shi wajen yin karatu gwargwadon yanda zaka iya kada ka dora ma kanka in baka iya ba wani gwargwadon iyawarka kowa Allah subhanahu wataala ya bashi fasaha wani zaka gani yanda Allah ya bashi murya da yazo yana rera alqur'ani sai kaga kuma ya koma can yana rera waƙoƙi to kaga ai wannan da yayi ba da alqur'ani ne yake rera da abin wato ya zamanto yayi la Allah dai wannan gabai ya zamanto akan ta zamu tashi sati mai zawa na fata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.